Rundunar 'yan sandan dai ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa, da yawansu ya kai 208, amma dai sun ingiza ƙeyar 108 gaban kuliya domin fuskantar shari'a. 100 da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban 'yan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka da suka hada da fashin daji da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla-dalla akan ma yadda lamarin ya faru. Farko dai na fara tambayar sa da sunansa.
Sunana Yakubu Ibrahim.
Kawo mun lishi ya kawo kan
akan laifin kidnap. Ban dauke shi ba, na kira shi a waya kawai na mishi barazana akan ya ban kuɗi.
Me yasa kan barazana akan ya ban
kawai aka kawai son jushiya.
Shi kuwa Yusuf Muhammad na daya daga cikin waɗanda aka kama da manyan bindigogi AK-47 guda hudu, wanda yake abokansa ne suka zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin.
An kama mu da bindigogi ne guda hudu, an ba mu ajiyan su.
Wane ne baku ajiyan su?
Ziyare ne daga Kamaru.
Me sunan ka, kuma shekaran ka nawa?
Karana 18.
Sunan ka?
Su Muhammad.
Shi kuwa Muhammad Musa, wanda rundunar ta kama, yana yi wa 'yan sandan jihar Sojan Gona, wanda yake yana ɗaya daga cikin wannan kungiya na 'yan sa kai wanda ake kira da vigilante, ko ko a ce 'yan banga. Daga bisani kuwa al'amarin ya rikide, ya koma amfani da kakin 'yan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya anshi wa mutane kudade.
Na shigo nan taimaki al'umma, amma an samu haka
wani aka sai ka samu
an karbi kayana waje mutane
kama kuda kayan 'yan sanda, amma ana ce kuna karba kuda gurin mutane, menene gaskiyar magana?
Haka an samu haka sai
a nasu bangaren jami'an 'yan sandan kuwa. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Sikiru Akande shine dai ya tsayaye bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin 'yan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 mai karatowa a kasar.
We have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling, and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover 7 AK-47 rifles from different locations within and outside the state.
Nan Commissioner Yan Sandan Jihar Adamawa ne, CP Zikiru Akande, wanda yace yanzu haka dai muna da wadanda ake zargi da yawansu ya kai 208, wadanda aka kama su da laifuka mabambanta, kama da kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji. Akande ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuka da yawansu ya kai 108 gaban kuliya domin gudanar da shari'a. Sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran AK-47 da ya kai ƙwaya 7 da kuma bindigogi na kiran hannu a maciki da wajen jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.